أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taimakon Allah subhanahu wa ta'ala, ci gaba da karatunmu kenan na al-arba'in an-nawawiyya na Imam an-Nawawi, wanda kuma wannan shine darasin mu na takwas a cikin wannan littafin. Zamu tashi kuma hadisi na 14 kenan. Mun tsaya akan hadisi na 13 a satin da ya gabata, wanda yau muna ɗaya ga watan Safar. Ko watan ya kama? Ko yau ya kama kuya ɗaya ko biyu? Ɗaya ga watan Safar. Miladiya ta Annabi sallallahu alaihi wa hijriya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda yake 1443, wanda ya daidai daga 8 ga wata na 9 miladiya ta 2021. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu abinda zan mu dauka a cikin wannan littafi, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga kurakurai. Malam yace hadisi na 13. Malam yace an Abi Hamzata Anas bin Malik radiyallahu anhu khadim Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واتونا حديث مكسع أوان جنساتن جوا النبي صلى الله عليه وسلم ياتي أنكو بزي وإيماني كو لا يؤمن أحدكم إذن كدو بزاهر أنكو بزي وإيماني. أما أنما لما يسكي جوا إيماني شب زي تكبا أكان تفسير أبن حقيقة أن إيمان متن بزي تكبا har sai ya soma dan uwan shi abin da yake soma kanshi. Wato da abuna alkhairi ne, kana soma kanka, to ka soma dan uwanka haka nan. Hatta da kuma mun gani cewa idan ka soma dan uwanka wani abuna alkhairi, ko kuma dan uwanka addu'a ta alkhairi, to kai mala'iku suke maka addu'a. Idan ka ce Allah subhanahu wata'ala ya gafarta ma wani, ko Allah ya shirye wani, mala'iku za su ma kai ma Allah ya shirye ka. To kina ka gani kai a cikin riba kake, kuma kai koyi yana daga cikin imani ya zamanto ka soma dan uwanka abinda kai kake soma kanka. Kenan wannan shine cikai imani, wanda kuma duk da cewa mun sani ba a ko ina bane zaka ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Mun ga wasu daga can, misali mu ƙara wasu a wancan satin mun ga abubuwa da yawa na misali. Muna iya mu ƙara wasu misali. Kai ne kuke cikin aji guda da mutum nan, ana munafasa, kowa yana so ya zamanto shi ne na farko. Nan ka zo ka ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, da yanku ba zai cika imani ba har sai ya soma dan uwan shi abin da yake soma kanshi. Kai kana so ka zama na farko, a ka ce a bari wannan dan uwana ya zamanto shi ne na farko, ko kuma ana rige-rige kan wani abu. Kenan wannan abin abu ne wanda yake kamar wata musabaka ce. Sannan wannan yayin kai mushi watan Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto shi ma ya datar da shi ya samu wani abu. Amma dai wannan kenan nafsi nan ce ake go. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana tawfiqi. Kenan wannan hadisin bayani akan shi tun wancan satin ya gabata, cewa mutum musulmi wajibi ne ya zamanto yana soma dan uwan shi abin da yake soma kanshi, kuma yana kimma dan uwan shi abin da yake kima kanshi. Haka kuma yana daga cikin cikar imani wannan aikin. Cikar imani ne duk wanda ka zamanto kana soma dan uwanka abinda kake soma kanka, to lalle daga nan zaka gane lalle imaninka ya ci. A'a, kai ne kawai so kake dan uwanka ne, gashi nan musulmi so kake, fitina ta same shi, wani abu na fitina ya same shi a gida kana murna, to kenan wannan kai tsaye ka san imani babu imani a cikin zuciyarka, imaninka bai cika ba. Malam yace al-hadisu rabi'a ashar, hadisin da zan matashi shine hadisi na 14. Malam yace an ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس وتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم حديثي دقى عبد الله بن مسعود وندو يوتي أتنبايا تيوى كنية شميتتي الكنية عبد الله بن مسعود حديثي نا أكوك ونهدو أنا أبي عبد الرحمن أبي عبد الرحمن شيني على كنية شي عبد الله بن مسعود kenan wannan shine alkunyar shi wannan kuma nan ya kawo sunan shi kenan yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yace la yahillu damu imrin muslimin illa bi ihda salati wato jinin mutum muslimi bai ya halatta sai daga cikin wasu abubuwa ɗayan abubuwa guda uku a ce wannan mutum muslimi ne jinin shi bai ya halatta ba sai daga wannan abubuwa guda uku duk da cewa akwai wasu ƙarin abubuwa amma nan malam ya kawo mana wannan abubuwa guda uku a cikin hadisin wannan na Abdullahi bin Mas'ud abu na farko sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-sayyibu zani idan aka ce as-sayyib ana nihi da shi latiju a yare idan aka ce as-sayyib wani sayyib ne latiju a to anan ana nihi da shi al-muhsin misali mutumin da ya taba yin aure sawa'un ko kuma mutumin da yake da aure bazawari za a ce wa mutum da yayi aure ko yana tare ma'aurati ne ko kuma yayi aure ya rabu ne kenan bazawari dai tunda dai ya riga yayi aure tayyib shi ake nihi da as-sayyib nan shine annabi yace as-sayyibu zani wato bazawari wanda yake yin zina wanda mazinaci zan mu zo mu gani bayani akai sai annabi yace wan nafsu bin nafsi wanda ya kashe shi ma a kashe shi kenan na biyu can wanda a cikin mutane uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yace jinin mutum ba ya halatta ba jinin mutum musulmi ba ya halatta ba sai daga ɗayan abubuwa guda uku na farko shine as-sayyibu zani wato bazawari ko kace latijo mazinaci in kace latijo ai samari suna arme kenan kawo kace bazawari mazinaci mutum ne ya taba arme yake zina to wannan jinin shi ya halatta a musulmi wan nafsu bin nafsi wanda kuma ya kashe rai shi ma a kashe shi kenan na biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wattariku li dinihi almufariqu lil jamaa sannan kuma wanda ya bar addini shi ya fita daga addini ya rabu da jama'a wato yayi ridda ya bar musulunci rawahu al-bukhari wa muslim imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi tayyib mu dawo kan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu damu imrin muslimin illa bi ihda thalath na farko shine as-sayyibu zani muka ce wanda yayi arme sawa'un mutum matashi ne yayi arme yana tare da matar tashi ko latije yayi arme yana tare da matar tashi ko kuma bai tare da matar tashi sun rabu shi dai ya taba yin arme na shari'a sai aka same shi yayi zina to wannan hukuncin shi hukuncin kisa ne za a jehe shi musulunci za a jehe shi shine hukuncin shi kenan jinin mutum musulmi ba zai halatta ba a ce wannan a musulunci za a kashe shi sai ya misali na farko shine mutumin da yayi arme ya taba yin zina kenan wannan shine al-muhsin wanda kalma ta muhsin idan muka duba cikin alqur'ani tana zawa da ma'anoni guda ma'ana guda uku ko biyu haka idan ban manta ba can cikin suratul nisa'i Allah subhanahu wataala yake cewa wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum ay mutazawwijat minan nisa'i can kuma da yake bada nan ta zo akan muhsanat wanda take mutazawwija misali can kuma ta zo akan wanda batta zina sai yake cewa Allah subhanahu wataala yake cewa fa iza uhsinna idan sun zamanto sun yi arme muhsin sun yi arme sun zamanto sun yi arme fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma ala almuhsinati min al'adab idan tazo da wata alfasha ana magana akan bayi idan sun yi aure amma suka zo da wata alfasha to fa alaihinna nisfu ma ala almuhsinati min al'adab suna da rabin abin da yake na iya wanda za a mata na azaba kenan nan tazo da ma'ana akan arme can tazo da ma'ana akan kame kai al'afifat nan kuma ta zo akan ma'ana wadda baiwa wadda ta kame kanta misali kenan as-sayyib shine kace al-muhsin kenan hukuncin shi shine a jehe shi ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama an jefe wata baiwa Allah wanda ake ce ma al-ghamidiyya wanda ta zo ta ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ta yi zina sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya jeja ta dauki ciki sai ce ta je har sai ta aihe cikin nata da ta aihe cikin nata ta dawo ta ƙara ce ma rasulullahi ta yi zina annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ta je ta reni yaron a sai ya warware to da ta zo ta reni shi ya warware an yaye shi ta dawo ta ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa aka je hida kenan wannan shi ne hukunci da ake ma mutum wanda shi ne shari'ar musulunci ta aje haka kuma wani ya zo zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin sahabbai ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi zina annabi ya kauda kai ya ƙara gayi mishi annabi ya kauda kai har sai da ya ƙara wadi mishi wajen so hudu sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce to shi kenan aje aje shi an ta ana jiwa shi ya tsire sahabbai suka bi shi kuma suka kamo shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce dama kun kyale shi saboda dama menene ake kafin ya zamanto an aje an dora ma mutum hukunci na wanda za a mushi bulala na zina sai an samu shaidu guda hudu ko kuma mutum ya zo ya yi ikirari da kanshi shi ya zo ya gani da kanshi to wannan in shi ya zo ya faɗi wannan jisha ba a neman wani shaida ba a ce bai an kawo shaida to idan kuma ba shi bai zo ya faɗi gani ne aka yi to sai an samu mutum hudu kuma su ma sai sun tabbata sun ba da labari ɗaya cewa eh lalle wani da wani mun gansu sun yi na zina ma da wani mun gansu na sun aka samu wani guda ya bambanta ya ce a'a ni na gansu lokacin da suka shiga gidan ne to wannan shikenan sai ya zamanto duka za ka masa musu bulala 80-80 saboda kazafi ne haddin kazafi ke amma idan ya zamanto duka wannan ana kare me ake cewa ana kare irq me ake cewa irq shine mutuncin musulmi mutuncin mutum musulmi sannan kuma hukuncin da Allah ya dora na a kare nasab wato dangantaka a kare ƴaƴan bil adam saboda misali a ce an yi zina kaga za a sa wani dan wani ya shiga gidan wani shi kuma babban fasadi yake tattare da wannan na farko idan dan wani ya shiga gidan wani aka aiki mutum misali ba dan mutum ne matar shi ta je ta yi zina wannan dan ya zamanto an aihe shi a wannan gidan na warko abinda zai zamanto yana tare da tana yiwa suna da iya mata kenan kaga ba muharraman shi bane ba ya zamanto yana tare da wanda ba muharraman shi ba wanda kuma a shari'a a gamu da ba muharramai ba haramun ne na biyu zai ci gadan wannan ba baban shi ba zai ci gadan ba baban shi ba shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba ma masu gado gadan su bai yiwa ne mutum ya ci gado ba nashi ba wanda bai halatta ba a cikin shari'a sannan kuma na uku la'alla shi wannan din ya je ya nemi wata da arme ya zamanto iyan wancan baban nashi ce to kaga jini guda sun yare duka wannan Allah subhanahu wataala ya sa dan a kare nasal dan a kare zuriya da bil adama duka shi yasa aka ga wannan dangin mace tana da arme ta yi zina menene hukuncin ta jehewa ba ma dai ta wannan ba jehewa kenan ya tabbata idan kuma wannan har ya zamanto zai bai tabbata ba kenan akwai babban hakari akan wannan irin uqubar da ta tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa game da mutumin da ya je zina da matar wani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a tada su a ranar tashin alkiyama zai sha ko wannan mutumin a zo gaban Allah subhanahu wataala Allah ya ce ma bawan Allah ya ce mishi wannan yayi zina da matarka a ce ka kwashi duk abin da kake so daga ladan shi annabi yake cewa shin kuna tunani zai bar mishi wani abu zai bar mishi wani abu to wannan duka yana daga cikin hadarin irin wannan abubuwa wanda musulunci ya kawo wai tsoratar akan kada ya zamanto shi yasa Allah subhanahu wataala ne yace wala taqrabu zina kada ku kusance ta ma Allah subhanahu wataala yace idan Allah subhanahu wataala ya kare kenan hukunci na harko akan jinin mutum da yake halatta shine asayyibu zani idan mutum ya zamanto ya bazawari ne na bangaren uwashi uwashi ce bangaren uwashi uwashi ce amma uba ba babban shi bane an ba ban sani ba Dr. Sani Umar rijiyar lemu hafizahullah aka mishi wata tambaya akan irin wannan shi mace ce ta zo take tambaya danta da mijinta sannan tana da wasu iya wanda ba nashi ba suke gidan kuma sun girma su ma har an aurar da su suna da jikoki abin yana damunta tare sa yanda take tambaye malam ya mata fatawa malam ya ce wallahi bai san mai zai ce kwata kwata yo kamar za a wargaza al'umma ne ma kwata kwata a rasa maya ne an aurar da waye iya gare su an aurar da wasu suna da jikoki aka zo misali aka zo tace to wance da wance da wance ba ɗayan mijin bane aka zo aka bayyana mishi kake gani soran ya ce ɗayan shi ne to su wa'annan ɗayan kake gani ya zasu zama to cikin al'umma kake gani mijin su mijin wa'ancan wanda suka aura in ba mai imani ba kake gani ma zai yarda wa da su su in ma to haka dai shi malam cewa bai san mai zai cewa Na'am. Na'am.
Kamar aka ce yana da kwanciyar da shi da sasko. Ya kamata a ce dukkan ɓangaren da ruwan kowa ne yana da gas.
Na'am.
Sai ta ciwon da aka mishi dubbe da mafi da mamaci.
Jam.
Amma biyu kuma suna da.
An kuma gashi.
To ka gani to irin wannan abu duk abubuwa ne wanda Allah subhanahu wataala ya aje ya shi yasa addinin musulunci ya ko na ce addinin musulunci addini ne a tsaftace addini ne kuma mai sauki addini ne wanda babu duk wanda kake gani ana cewa wai addinin musulunci tsauran ra'ayi waye da mutun ya zai zo zai yi zina a kashe shi ana kashe mutane zan mu zo daga ƙarshe mu yi bayani akan wannan insha Allah sai malam yace wan nafs bin nafs wanda ya kashe a kashe shi hukunci kenan na biyu kenan kisasi shine ake ce ma kisasi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gani can cikin surat al-baqara ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum al-qisas kama kutiba alal ladina min qablikum kutiba alaykum al-qisas la'allakum ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum al-qisas bil qatl al-hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd wal untha bil untha kenan Allah subhanahu wataala ya wajabta wa wannan al'ummai cewa ayi kisasi misali mutum ne ya kashe mutum to babu ba kaso ba za ka yi mutum a zo gaban jama'a wani ya kashe wani shi ma a kashe sai al'umma ta zauna lafiya wani ya bugi wani ya cire mishi hanci shi ma a cire daidai inda ya cire kenan shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa lakum fil qisasi hayatun wato na gare ku akan wannan kisasi da ake abinda kama wani amma daidai gurgurdu shi rayuwa haya za a raya bil adab misali an zo ana kashe kashe ka sani sarai cewa idan aka kashe ka kashe kashe kaza yi aka zo aka kama wani ya kashe wani aka kashe shi eske za a ci gaba da kashe mutane kenan kaga an raya bil adab amma an kashe sai aka kai kasu ƙara kashiya za a yi aka kai kasu bayan shekara 15 ne ko nawa ne an sake ka to ka gani me ya kai kenan ka gani kashe-kashen da har yanzu ba bai faso ba dole abinda ake so sai an tabbatar da doka yanda Allah subhanahu wataala ya tabbatar kenan in ya zamanto za a yi kisasi duk abinda kai shari'a ta yanka gwargwadon kaza za a yi kaza kenan sai a je a maka ka kashe rai ne da gangan to abinda za a ma sai a je a kashe ka ka kashe ne ba da gangan ba wannan abinda Allah subhanahu wataala ya ce shine kayi diyya sannan kuma bancin diyya kayi haƙƙi na Allah subhanahu wataala da zaka yi azumi ko kuma ciyar da miskinai ko kuma azumi shahrayni kayi azumi shahrayni mutatabi'ai wato wata biyu a jere wanda in ba da gangan bane in kuma da gangan ne kai ka san abubuwan naka daban ne can kuma Allah subhanahu wataala kuma ya ce wan yaqtulu mu'minan muta'ammidan fa jazaa'u jahannama khalidan fiha shi yasa akwai tsoratarwa akan mutun da gangan ya kashe dan uwan shi akwai azaba mai radadi Allah subhanahu wataala ya kare mu kenan wannan nabiyu shine an-nafs bin nafs wanda ya kashe rai shi ma a kashe shi sai na uku annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa watariku lidinihi almufariqu liljamaa, wato wanda ya bar addini shi ya bar addinin shi ya huta ya raba jama'a ya huta daga cikin jama'a saboda barin addini jama'a ne. Ya tabbata cikin sahih Bukhari hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man baddala dinahu faqtulu, duk wanda ya canza addini shi ka kashe shi. Tanke ka shigo addini ka zo ka ce kai rida kai ka huta baka raba da wannan addinin musulunci, hukunci a addinin musulunci shine kai kai rida ne za ka kashe ka. Malamai suna cewa za a zo a neme ka ka tuba ka dawo wannan addini, idan baka tuba ba to za a kashe ka. Saboda ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan da suwa annabi sallallahu alaihi wasallama Abubakar da ya hawi khilafa, wasu daga cikin musulmi suka ce a yanzu zakka ba za su ba da ba zakka, saboda daman zakka ai annabi ne da yana raye ake ba annabi, su a ba sun ba da ba. Abubakar ya ce wallahi darmai yaki zai a Umar yake ce mushi a dan me zai yake su kaza da kaza, yace wallahi ba zai gushe ba sai ya yake duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka. Dan ka duba duk cikin alkur'ani an kawo sallah ya an kawo zakka, yace kai da za su zawanto sun hana iqal didi da igiyar da ake dar mai raƙumi sun kasance suna bada ta zakka akan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam, yanzu su ce su hana. Abubakar yace wallahi sai ya yake su. Umar yace he yaji kamar Allah ya bude mushi kawai, Abubakar haka ne gaskiya gare shi. Shi yasa kenan wannan shine ake cewa ridda, ka huta daga musulunci ka musanta wani abu kai sai. Shi yasa da yawa zaka gani a cikin akwai abubuwa da yawa, shi yasa ya kamata mutum ya san nawaqidul Islam. Muhammad bin Abdul Wahhab Shaykhul Islam ya wuce wani littafi dan karami ya sa mushi nawaqidul Islam 10, duk da ba su 10 bane kadai ya dauko, amma manya-manyan su ya dauko manya-manyan su, wasu abubuwa da suke warware ma mutum musulunci guda 10, wanda ya zano su tun daga shirka har ya zuwa karshen abu ma akwai babban abu wanda muna kwada a cikin shi, shine al-istihza izgili da wani abu na addini. Kai hatta da a ce aswaki kake yin izgili a kan shi saboda a addini ne ka zo kana izgili da aswaki, wallahi ana ji ma tsoron ka huta daga musulunci dalilin hakan. Allah subhanahu wataala ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama, wasu suka zo suna yi cikin mutane suka yi musulmi ne ko kuma cikin munafukai suke istihza cikin musulmi suke istihza, Allah subhanahu wataala yake ce musu kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, shin wai da Allah da ayoyin shi da manzon Allah ne kuka kasance kuna yin wannan izgirin? Allah ya ce la ta'tazilu, kada ku zo ma ku ringa ba da uzuri saboda sun zo suna ce a su zulaya inna ma kunna nahudu wa nal'ab, a su saboda zulaya ne da wani minin a la ta'tazilu, babu uzuri, kada ku ba da uzuri, kad kafartu ba da imanikum, hakika kun kafarta bayan imanikum. Shi yasa kai istihza'i da wani abu na addini da yawa zaka ga cikin al'umma mutane suna fada ka rasa, wai mutum ne ya zo ya daidaita wandan shi kai ta kai ta kai ya kai idan sau koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam, ka gana mishi isgili ana wani waye da waye ka bar gemu ana cewa kaza da kaza, to wallahi abun da kai tsiye baka sani ba zaka huta daga musulunci irin wannan abin. Sannan kuma wasu malamai zaka yi suna cewa a ai akwai uzuri da jahilci, wani jahilci a yanzu kai yanzu a nan ne za a ce ma akwai jahilci a garin nan da magana ma akwai mutum jahili, ai jahilci inda zaka ce akwai jahili inda shuru babu wani abu na cewa Allah ya ce ko annabi ya ce ko Qur'ani yana karantuwa ko Qur'ani ya yi, nan ne dama-dama zaka ce ana iya musu uzuri da jahilci. Amma kana cikin gari ga masallatayya sai ka zo kana zo ba kai sallah ka ce jahilci, a baka tashi ba kawai ka nema, baka tashi ba kawai ka nema, malamai suka ce bakka da uzuri wai ka je ka ce ma Allah a wai wannan jahili ne, jahili ne shi bai sani ba, a bakka da uzuri, abinda yake kanka shine ka tashi ka nema ka sani saboda kanka yi kana wannan hatta da sallah ma, sallah ma kadai wallahi mutane kawai dai Allah subhanahu wataala ya mana rahama, in ba haka nan ba wallahi wani yanda zaka ga yana yin sallah kai kanka wani ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cikin masallaci wa ya shigo yayi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace maka baka yi ba sallah koma ya dawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi a'a wa alaikum salam koma kai sallah saboda baka yi ba sallah baka yi ba sallah to kai irin wannan sallolin da wancan yayi irin wanda ba su kai su ba ma annawa ke ya kuma mutum a ce jahili ne kuma gashi limami ke da kai yana karantarwa malamai ke da kai a radio television akan hanya unguwa unguwa ana zuwa ayi wa'azi ana karantarwa akan yin sallah sai dai kawai mutum ga salula saboda WhatsApp kai tsi shi yasa kawai yanzu dai kawai dai Allah mana rahama Allah subhanahu wataala ya datar da mu kenan abin da ya shahi ridda duk wanda ya zamanto yayi ridda hukunci shi shine hukuncin kisa wanda shine addinin musulunci addinin musulunci ya tabbatar sannan ibnu rajab al-hanbali ya ambata wasu daga cikin hukunce na kashe mutum bancin wannan guda uku tunda nan hadisi guda uku ya kawo mana to amma ya ambata wasu wanda shari'ar musulunci ta tabbatar da su akan cewa duk wanda aka same shi da wannan to hukuncin shi hukuncin kisa ne daga ciki akwai wanda yake luwak wanda yake luwak idan aka kama shi wannan hukuncin kisa ne sannan kuma bancin shi akwai duk wanda ya jema wani maharim ne shi maharim shi ma hukuncin kisa ne da kuma wanda yake boka masirci shi ma idan aka kama shi boka kashe shi ake haka kuma bancin shi akwai wanda ya jema dabba za ka kashe shi da shi da dabbai haka kuma wanda ya bar sallah ka bar sallah can mi hadisi yace daga annabi sallallahu alaihi wasallama al-ahadu alladhi bainana wa bainahuma as-salah faman tarakaha faqad kafara aw tarwaya faqad ashraf kenan shi ma hukuncin kisa gare shi haka kuma mashayin giya ya sha giya so daya aka mishi gulala ya sha dabbi ta uku ta hudu ya kai ta hudu to ya cinye farfeye shi na gulala sai kisa to shi ma wannan kisa ne za a mishi da kuma haka malamai suka ce barawo wanda ya sata ita ma ta kai ta hudu ya yi an yanke hannu an yanki to musamman kawawa za a shiga gobe in ya kai kawai to kisa ka za a mishi da sauransu wanda malamai sun ambata da yawa wanda suke da hukuncin kisa a cikin shari'a ta musulunci a takaice dai wannan hadisi ne sahihi ingantacce Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi a cikin littafansu ingantattu kenan abinda zan mu dauka a cikin wannan hadisi na farko shine wato kariya da akan jinin mutum musulmi yana da kariya a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wajen Allah da a kashe rai mutum musulmi guda wanda a roshe Ka'aba kun ga girman Ka'aba da aka kashe rai na mutum musulmi guda daya amma yanzu ka duba ka gani wasu suna cewa su musulmi ne suna kira la ilaha illallah sai yasu sama mutane bob suna ce kai kanka ka san bayyuwa a ce addinin musulunci waya a zo waya a sama mutane bob su tashi a watsa mutane da wanda ta shawa da wanda ba ta shaye shi ba a cikin masallaci mutane suna sallah suna kiran sallah suna la ilaha illallah ka zo ka tada suka ce kai jihadi haba yo kamar abu ma gairu makon shi yasa ai su turawa irin wannan su sun sare ai hakikanin musulunci ba wannan bane ba su suna jin dadi da wannan a ringa tuhumar musulunci da wannan abu duk wanda ya san musulunci su sun karanci musulunci turawa akwai da yawa akwai baturen da babban littafi cikin littattafan hadisi baturi ne shi ba musulmi bane ba mu'jabul faharis umma man tabassul litai walli tai ne kime ne ya gaggama hadisai yanda zai sauwake maka neman hadisai shi wai yana yi ne dan ya samu ya cutar da addini shi ko bai san ba daga kasa yana ta da addini ne haka Allah subhanahu wa ta'ala yake haka Allah yace fa sayunfiquna thumma takunu alaihim khasara thumma yughlabu wato su zo su yi ta ciyarwa dole sai sun kada addinin nan Allah yace zai su ciyar din sannan ta zamanto musu asara sannan yughlabun za a rinjaye su to haka ne addinin musulunci kenan addinin musulunci addini ne wanda yake mutawassit wanda tsaka-tsakiya ne babu tashin hankali addini ne wanda yake a sauƙaƙe hatta da hukuntar shari'a da kuke gani da muka ce kai sata mutum yayi sata an yanke mishi hannu eske wani yaje yayi sata kenan kaga an kare sata ba a sata ka kashe an kashe ka eske zaka je wani zai je kashi ba wannan yanzu mu dauka a duniyar ce dai a yanzu wace kasa ce muka sani tana dabbaka irin wannan iya gurgurdo Saudiya ce iya gurgurdo Saudiya ce shi yasa Saudiya raraman zaka ji an ce an yi wani koshi da makami ko an kai a ta sai dai daga waje wasu su amma cikin gari cikin kasa lafiya laukari ke uku sai ka huto na dare wallahi ko gaban ka bai faduwa nan zaka huto ba kare kare dai ka huto kana dan dare 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 wallahi mun sha mu huto kare uku kare hudu kai bakka ma wai tunanin zaka samu fargaban wani abu gab ashben tikat kuma battery yake ashben tikat shi yasa ma an ga gole sai ma dadi kake shi ka amma nan kana ganin suka yi kasha gaba da karti in ka zaka tsere da karti ka ana zaka tsere to kaga babu an kaga babu an saboda ka shayi ta shayi ka aje ana wani abu dai a wannan da kai to irin kasashen da suke da am ake dabbaka shi yasa rayuwa rayuwar musulunci in dai an dora shari'a ta musulunci rayuwa ce wanda zaka ga tresan furkomiyar ilahi alau ba komi da komi kenan wannan yana nuna mana cikin hadisin zan mu dauki kenan kariya ta jinin mutum musulmi wanda kuma hadisin ya bayyana mana cewa sai dai daga cikin ɗayan abu guda uku idan wani ya zo da shi shine za a wannan yin shi daga ciki akwai wanda ya taba yin arni ya yi zina kenan hukuncin shi shine a jehe shi da duwatsu haka kuma wanda ya kashe da gangam shi ma hukuncin shi shine a kashe shi haka kuma murtad wanda ya rida daga addinin musulunci shi ma hukuncin shi hukuncin kisa malam yace alhadith alkhamis ashar hadisi na 15 an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala daga abi hurairah yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم واتو حديثي daga Abi Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya zamanto man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance yayi imani da Allah da ranar lahira to falyakul khairan aw liyasmut to ya fadi alkhairi ko ko ya shiru haka kuma duk wanda ya zamanto yayi imani da Allah da ranar lahira to Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa falyukrim jarahu to ya girmama wato makwabcin shi ya karanta shi haka kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim baytahu duk wanda ya imani dan Allah da ranar lahira haka kuma ya girmama bakon shi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wannan hadisi a cikin wannan hadisin zan mu gani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana ya gama wato imani da Allah da ranar lahira cikin wasu abubuwa guda uku saboda imani na farko mu sani cewa imani shine kamar tushen komai shine tushen komai wato na farko mutum misali marati na farko kamar yadda muka ga a hadisi na biyu na farko shine musulunci ka shigo musulunci kana kai musulmi yau da gobe kana sallah kana wannan haka zamanto mummuni haka zamanto mummuni martaba ta biyu dai zama etap kenan turwa zama etap ita ce martaban ihsan wato ka zamanto kyautatawa ni ihsani kuma shine an ta'budallaha ka annaka tarahu wato musuluncin da kake bautawa Allah da kake kana yin ta ne kamar Allah yana ganin ka wato ka sa muraqaba Allah kullun kana yin ta a cikin zuciyarka wato shine wato ka kai martaba ta tik wanda wannan yake sa idan ka kai martaba ta ihsani wato imanin ka ya cika ya cika ka kai hawali ihsani yake sa zaka kar da kyalle zaka ka saba ma Allah ko da ka saba ma Allah kai tsiye zaka ka tashi ka nemi ya iya wajen Allah subhanahu wataala kai tsiye kenan wannan martaba ce nan Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaggama wannan imani akan wannan abubuwa guda uku nan farko shine yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance yayi imani ga Allah da kuma ranar lahira falyakul khairan aw liyasmut to ya fadi alkhairi ko kuma yayi shiru wato ya zama to duk maganar da zakai ko kuma idan ka so zakai magana kai tunani cewa shin wannan maganar da zan yi akwai alkhairi a cikin ta babu cutarwa akan kowa bana cutar da wani ba idan nayi wannan magana idan babu cutarwa akan kowa babu wani abu kenan wannan magana sai ka yi ta lafiya lau saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasan ya ce duk wanda ya zama to yayi imani da Allah da ranar lahira to ya faɗi alkhairi kenan sai ka ringa faɗin alkhairi a kowace yaushe a kowace yaushe kake tare kake zakai magana ka faɗi alkhairi in kuma sabanin alkhairi ne abin da yafi ga mutum mummuni wanda ya imani da Allah da ranar lahira shine ya kyale kamar yadda muka gani a hadisin da ya wuce min husnil islami li mar'i tarkuhu ma la ya'ni wato yana daga cikin kyawun musuluncin mutum mutum musulmi ya zamanto tarkuhu ma la ya'ni ya bar abin da bai shaye shi ba kai ne ka gani misali zaka gani surtu zaman fada zama dai akan titi an yi irin wannan abubuwa za a yi wasu abubuwa wani ya wuce a ce a kai shi wani ne ga sunan ai aka wara wani shi jira yake yazo a kunna yana dai yana tiryana wallahi ina tuna wata rana wani muna zaune da shi can wani ne daban ma yake ba mu labari ya ba mu labarin shi ana ce kayya 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 ya dauko mu mashi kayya kayya yace uban shi nace da Allah kai ba da guri wala abun ya yawa haba ana zaune kana ta kaza da kaza kana ana tun hana hannunka mai sanda to sai ka buga baki dai ka wannan kinan kaga akwai irin su wanda azam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana zaman diki sabai suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam mal la bud basu da wani wajen da zasu yi salama na dai wannan yace to idan kun kiyaye ku zauna kan titi to ku ba ma titi sharadin shi wato haƙoƙi na zama akan titi guda biyar na farko ghaddul basar kau da kai kada wata ta zo hujja kai kwara fata ne kada ta zo hujja ka ce eh akwai irin istihza'i da ake yi na izgili da ake a'a ai addini ma ya ce kallo daya ba ta kai baka kalla so daya a'a fuja aka ce wanda kai tsaye ne ta zo maka ka goce kai ma kau kana misali kana zamni ka dago kai kawai wata ta zo kawai ka sarki shikenan wannan fuja inda ta zo ma ita ce aka ce an rangon da ta amma an ce kallo daya wai kuru kakka kifta ba to kaga wannan izgili ne da abin da ya shafi addinin musulunci na farko ghaddul basar kaful adha kada kana zamna akan titi da zaman to ana wani abu na cutarwa wasu suna faɗa misali ka bari kaza da ka bar su wani abu duk wani abu na zai cutar da mutum akan hanya ya kamata ka dauki haka kuma al'amru bil ma'ruf umarni da kyakkyawa da nahyi anil munkar kuma da hani da mummuna kenan da duka wannan idan mutum ya ma sallama kuma ka amsa mishi ka maida mishi sallama duka wannan yana daga cikin haƙoƙi na hanya idan zaka zauna akan hanya amma da yawa zaka gani an zauna akan hanya amma zaka ga an manta da menu sunnul islamil mar'i tarku ma la ya'ni yana daga cikin kyawun musuluncin mutum ya bar abin da bai shaye shi amma abin ne ba ruwanka da shi kaza daga wata ta wuce kai wace wallahi sun koma da mijinta ma an sako ina ruwanka ba wani kaza da bai shaye ka ba ka bar shi bai shaye ka ba ka bar shi mun gayya wancan satin cewa irin wannan yake kai mutum ya zamanto muflis me yake cewa muflis a ranar lahira sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sahabbai kun san waye muflis suke matsiyaci waye matsiyaci suka ce wanda bai da kodi bai da dirhami bai da zinari shi a'a muflis shi ne wanda zai zo a ranar lahira ya zo da lada da yawa sai a duba kote karshe ta mahaza wa waye da ya zagi wani kan hanya ya ci mutuncin wani yayi da wani shikenan ladan nashi da ya tara yana zuwa masallacin yana sallah sai a rarrabe sai a rarrabe ga baki dai ya tashi babu komi ka zo ka yi sallah kai ka duba ka gani kana zauna a titi kai ka zo kai da mutane kai da mutane to daga zo kai sallan nan ka baka musu ne kuma a kwashe musu ka dawo to ka san ba ko baka samu ba ko da aikin da kake yi na alkhairi daga an zo ba a samu wala kenan irin wannan abubuwa dole mutum ya zamanto min husnul islami li mar'i tarkuhu ma la ya'ni kenan ya zamanto duk wanda ya zamanto ya yi imani da Allah da ranar lahira to ya zamanto ya ga yi alkhairi ko ko ya shiru haka kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa man kada yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wato duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya girmama makwabci wanda a hadisai da yawa sun zo akan makwabci akan tsoratarwa akan cutar da makwabci haka kuma akan wato fadaitarwa akan abin da ya shahi girmama makwabci, kamar yadda wannan hadisin ya nuna mana kan girmamawa ne akan makwabci. Akwai hadisi na Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma zalay Jibril yusini bil jari hatta dhannantu annahu sayuwarithu, wato Jibril alaihi salatu wasalam, mala'ika Jibril, Annabi sallallahu alaihi wasallama yace bai gushi ba yana min wasiya, yana min wasiki akan game da makwabci, makwabci kaza kaza, makwabci kaza. Annabi yace har sai da nayi zaton cewa kai in aka kwana biyu wacce za a yi makwabci zai ci gadon makwabci, irin kamar yadda aka ce mutum ya kula da makwabcin shi. Yasa ainihin yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wato duk wanda ya zamanto yayi imani da Allah da ranar lahira to ya girmama wato makwabcin shi. Haka a cikin wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi la yu'mi, wallahi la yu'mi, wato ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsi da Allah yace wallahi bai ba imani, wato bai ba imani, mutum bai da imani. Sahabbai suka ce man ya rasulullah, wane ne bai da imani? Ce alladhi la ya'man jaruhu bawaqi'ahu bawaqi'ahu, wato wanda ya zamanto bai samu amma game da jarin shi, game da makwabcin shi. Kai ne kana zamni kana tsoron wani abu game da makwabcinka. Akwai irin makwabta wanda su yi a hankali, kai ka rasa da yawa an samu cewa makwabci ya tashi daga unguwa saboda makwabci. Wani makwabcin kai ka rasa ma ya ne aka, to wanda yake da irin wannan halin na cuta ma makwabci, Annabi ya ce wallahi la yu'min, wato bai ba imani. Kuma nan zai dauki hadisin cewa bai da imani ba tabara, kenan bai da imani mutumin da yake cuta. Akwai wani hadisi ma bai shiga aljanna wanda yake cutawa makwabci. Akwai hadisi da yawa wanda suka zo akan tsoratarwa akan cuta ma makwabci, kuma akwai da yawa wanda suka zo akan abin da ya shafi kwadaitarwa akan girmama abin da ya shafi makwabci. Lokacin namu kwarai kaɗan ne, insha Allah kenan. A wani lokaci mun samu ko da wani dan fakara ce aka zo kenan sai ayi bayani. Makwabci kada uku ne malamai suka ce. Akwai makwabci wanda karibin ka ne, na iya cewa kamar makwabcin ka ne amma kuma yana daga cikin faminka, to wannan na farko kenan. Malamai suka ce wannan yana da haƙƙi guda uku. Na farko haƙƙin makwabtaka, na biyu haƙƙi na kusanta da dangantaka, na uku shine haƙƙi na musulunci. Wanda makwabci kenan na dangantaka, makwabcinka ne amma kuma dan famun ku ne kenan, wani kuzai ko kuma dan fami ne kenan, wannan shi yana da haƙƙi guda uku. Na farko haƙƙi na makwabtaka da kuke da shi, na biyu kuma shine haƙƙi na dangantakar nan taku, na uku kuma shine haƙƙi na musulunci. Sannan kuma makwabci kala na biyu wannan kenan, na farko shine wanda bai cikin danginka kenan, shi wannan haƙƙi na gare shi, haƙƙi biyu gare shi, haƙƙi na farko haƙƙi na musulunci, haƙƙi na biyu haƙƙi na makwabtaka. Na uku kuma shine makwabcinka ne amma ba danginka ba kuma ba musulmi ba, saboda akwai sakai makwabci ba yahudi ne, wanda akwai hadisi na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wani daga cikin makwabtan shi ba yahudi, wanda har yaje ma dan shi addu'a daga karshe ya musulunta. Kenan wannan makwabci, in makwabcinka ba yahudi ne ma ko kuma ba musulmi bane ba, kenan yana da haƙƙi akan ka, haƙƙi na menene? Haƙƙi na makwabtaka. Kada ka cutar da shi, kada ya zama a kai wannan ya muni ne watsa ruwan lango a gidan shi kaza, to wannan duka bai dace a musulunci, bai dace a musulunci. Kenan wannan yana da haƙƙi na makwabtaka, wanda kenan ya zamanto mutum ya kyautata ma makwabcin shi, surtu idan ya kasance daga cikin dangi ne ko kuma ya kasance daga makwabci ne wanda yake musulmi wanda yake da haƙƙi biyu, ko kuma ya kasance makwabci na wanda makwabtaka ce ta gama ko wanda ba musulmi ba. Sai na uku, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu, wato duk wanda ya kasance yayi imani da Allah da ranar lahira to ya girmama bakon shi, wanda haƙƙi ne wannan shi ma na musulmai akan musulmi, shine ya zamanto ka girmama mutumin da ya zo ma bakunta, kuma yana daga cikin makarimul akhlaq ka girmama me yake cewa bakonka. wanda ya tabbata a cikin wani hadisi cewa baƙunta yawmun wa laila ce dare da wuni ce ko kuma lala ziyafa salasata ayyam kwana uku ne baƙunta idan ta wuce kuma kwana uku ta koma wato sadaka ce kake taimakawa kana kana yi amma baƙunta mutun ya zo ma baƙunta kwana uku ne kwana uku kada mutun ya zo shekara guda ya ce baƙo ne yace duka baƙo ne kenan wannan gaba ta uku kenan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin wannan hadisin hadisin wannan Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi wanda kuma zan mu gani a cikin hadisin na harko dai akwai kwadaitarwa akan yin magana ta alkhairi shine ya fal yaqul khairan aw liyasmut haka kuma kwadaitarwa akan kyalewa kenan ya zamanto kai mutun ne kada ya zamanto kai kawo kullum ta kawo kowane bai kowace irin hira ta zo kwadi gaki a kai ka auna hira idan ta zamanto mai alkhairi ce ka fare ta idan ka san babu alkhairi to ka kama bakinka kada kai wannan sannan kuma akwai abin da ya shahi tsoratarwa da kuma tsaitarwa akan abin da ya shahi ranar lahira akan ayyuka na imani Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama imani da kuma imani da ranar lahira kenan nan yake ƙara nuna mana cewa lalle tabbas akwai ranar lahira cewa kuma tana daga cikin rukunai na imani kamar yadda muka gani a hadisi na biyu hadisi Jibril haka kuma akwai kwadaitarwa akan girmama makwabci da kuma tsoratarwa akan cuta mishi haka kuma akwai kwadaitarwa akan kyautata ma girmama bako da kyautata mishi kinan duka wannan a cikin wannan hadisi na 15 hadisi na Abu Huraira yadda Allah ta tabbata a gare shi kwai lokaci tayi shi hadisin gajere ne malam yace al hadisu salisa ashar wato hadisi na 16 shi ma dai daga Abu Huraira an Abu Huraira radhiyallahu anhu أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري واتو حديثي ne daga Abu Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa lalle wani mutum ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ausini wato ya annabi sallallahu alaihi wasallama kai mini wasiya wato kayyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi wasiya da wani abu wanda zai dike akan abu da ya shafi rayuwa misali sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi la taqlab kada kai hushi malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadi mishi kalmar nan la taqlab shi tunani kamar za a ƙara a gaba ne za a mishi nasiha faraddada mirara yake ta maimaitawa dai ausini ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi la taqlab kada kai hushi to malamai suka ce dan me yasa aka ce mishi kai da yayi hushi kadai anan saboda sannan anan muna iya fahimta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama abin da yake da jawamiul kalim wato annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi magana da wani lafazi kadan amma ma'anar shi da yawa ce malamai suka ce dukkan wani abin da zai kawo tashi hankali da wasu abubuwa wanda ke zaka ga rayuwa an shiga kunji hushi yana daga cikin sababansu wato zaka ga mutum idan yayi hushi komai aikatawa yake komai ya aikatawa yake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace mishi la taghab shi yasa a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa laysa shadidu bisur'a wa ba mai karfi bane ba wanda ya zamanto idan an zo kokowa wato shine kokowa karfi a ba shi bane mai karfi الشديد النبي صلى الله عليه وسلم يتي الذي يملك نفسه عند الغضب وندي يكي متريزان كانشي يعني ده يهوشي واتو شيني مي كاري يعني ده كاي هوشي كاي متريزان كانكا وزو زمان النبي صلى الله عليه وسلم سنا تيجي كوتي هذا ده يا يهوشي النبي صلى الله عليه وسلم يكي تيوا يا سني يا سن وتا كلمة وند تازيب وانتن زيب وإيدا يا هوشي ننناش يا سن وتكلمتي تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم kenan duk lokacin da mutun ya zaman to yana cikin wani kushi abin da ya kamata yi yarhamakallah shine ya a'udhu billahi minash shaitani rajim haka malamai suka ce idan ya kasance kuma yana tsaye ne misali ya zamna in kana zamne ka tashi ka kwanta haka ka dan sake wata position ko kuma ka bar gurin da kushin nan ya same ka sannan kai a'udhu billahi minash shaitani rajim kenan wannan shine zai koraye maka kore maka wannan kushin da kake ciki hayya ya wannan in maka sannan kuma yana daga cikin falala wanda mutumin da ya shiga cikin wani hushi ko aka mishi wani abu aka bada mishi rai ya dau hakuri annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yace cewa man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yanfidahu da'a Allahu ala ru'usil khalaiq yawm alqiyamati hatta yuhayyirahu min alhuri ma sha wato duk wanda mutumin da ya zamanto ya hade hushi ya dau hakuri a lokacin da an mishi abin kuma yana da ikon ya iya ramawa an bata mishi ya dau hakuri Allah subhanahu wataala zai kiraye shi a gaban talikai a ranar tashin alkiyama a ce mishi ya zabi daga cikin matan aljanna wanda yake su a ce ya mishi zaba wannan sakamako ne wanda man kazama ghaizan wanda ya hade ya hade kushi kenan yayi kushi ya hade shi yayi kokari kada ya rama akan abin da aka mishi kenan hade kushi kamar yadda muka ce yana daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake za a mishi irin wannan sakaye tayyiba a cikin hadisin nan zan mu dauki kenan fada da shi sahabbai suka kwadaitar kamar gaugawa za a ce ko kuma irin yanda sahabbai suke da kokari a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam na neman abubuwa na alkhairi na neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da wani abu da wata wasiya ya musu wata wasiya tunda nan cikin sahabbai ne wani ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ausiri sannan kuma nan zan mu dauka cewa mu ji tsoron yin hushi saboda duk abin da zai fata ma rai ya zamanto ka nisance shi saboda ka samu salama sannan kuma a cikin hadisin haka kuma zan mu dauka cewa idan kana baka san ba wani abu kana iya ka kara tambaya kamar yanda ya samu taradudi ne ya ce farar da miraran yake ta maimaitawa ya rasulullahi ausiri kenan haka fahimci wato abin da ake so idan ka fahimta kuma kenan fa biha wani kenan insha Allah za mu dakata kenan anan da fatan abin da muka gani daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya share shi daga zakatun mu ya ba mu ikon gyarawa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين